Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an wuni lafiya. Sulaiman Muni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 11 ga watan Mayu 2023. Da fatan kun wuni lafiya. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke faɗa a Sudan don kawo ƙarshen yaƙin da aka fara a watan jiya. A yau Alhamis, 'yan sanda da 'yan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar ƙasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa.
Kanun labaran kenan. Gwamnatin kasar Faransa ta sanar da shirin bada tallafin euro miliyan 6.9 domin mata da yaran jihar Borno da ke fama da karancin abinci. Sai kuma a arewacin Kamaru, inda al'umma ke cikin halin fargaba bayan da kungiyar Boko Haram ta fara zazzafa kai hare-hare a wani lokacin da aka yi zaton ƙura talafa. Kamar kowace ranar Alhamis, Hawwa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar shi. Na kuma aji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aiko mana. Kafin nan, ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke faɗa a Sudan don kawo ƙarshen yaƙin da aka fara a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gaggawa na Kwamitin Kare Haƙoƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva, Turk ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i. Na yi tur da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba da haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasar suke tada hankali, a cewar Turk. Faɗan a babban birnin Sudan ya yi muni a jiya Laraba, inda waɗanda suka shaida lamarin suka ba da rahoton kai hare-hare ta sama da harba gurneti da kuma jan harbe-harbe a unguwanni da dama. Sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdel Fattah al-Burhan sun kai hari a wasu wurare a birnin Khartoum da kuma Omdurman da Bari. Sojojin da yana ƙoƙarin fatattakar dakaran RSF ne da ke ƙarƙashin jagorancin Janar Mohamed Hamdan Dagalo. A yau Alhamis, 'yan sanda da 'yan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar ƙasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa. Kaman dai na zaman mayar da martani ga gagarumar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Khan ta PTI game da kaman da aka yi wa madugun jam'iyyar a ranar Talata a wajen wata kotu a Islamabad, babban birnin ƙasar. An rangama tsakanin masu zanga-zangar da suka haɗa da mata da maza da 'yan sandan kwantar da tarzoma, ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 8 tare da jikkata wasu da dama. 'Yan sandan dai sun kare matakin kaman, inda suka ce an yi shi ne bisa zarge-zargen aikata manyan laifuka da tada zaune tsaye da kuma kai hari kan kaddarorin gwamnati. A yau Alhamis, kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi cewa 'yan sandan Pakistan sun yi amfani da ƙarfi akan masu zanga-zangar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lokaci bai yi ba tukun da dakaransu za su kaddamar da wani gagarumin farmaki da aka daɗe ana tsammani don ƙwato yankunan da sojojin Rasha suka mamaye. Har yanzu muna buƙatar ƙarin lokaci, a cewar Zelensky a wata hira da ya yi da wata kafar yaɗa labaran Birtaniya da aka fidda yau Alhamis. Shirye-shiryen farmakiyar sun haɗa da ba sojojin Ukraine horo daga dakaru abokan hulɗa na ƙasashen yammaci da kuma jigilar makamai da tankokin yaƙi da ma na'urorin kariya ta sama don ƙarfafa dakarun Ukraine. Bisa ga abin da muke da shi yanzu, ba za mu iya ƙaddamar da farmaki ba kuma mu yi nasara, a cewar Zelensky. Da yammacin jiya Laraba, Admiral Bob Bauer, wanda ke shugabantar kwamitin soja na ƙungiyar NATO, ya shaidawa manema labarai cewa Ukraine za ta iya yin yaƙi da ingantattun makamai yayin da take da sojojin da basu kai na Rasha yawa ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam zata sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. Gwamnatin kasar Faransa ta sanar da kasafta euro miliyan 6.9 domin ayyukan agaji a Najeriya, musamman mata da yara kanana da ke fama da karancin abinci a jihar Borno. Daga Maiduguri, Haruna Dauda Biyu na dauke da ci gaban rahoton.
Gwamnatin kasar Faransa ta kasafta euro miliyan 6.9 da za ta shi aikin agaji na tarayyar Najeriya. Jakadar kasar Faransa ne ta bayyana haka a garin Maiduguri, wanda ake kira Emmanuel Blatman, da ya samu raken Mr. David Stevenson, wanda shi ne shugaban kungiyar WAP, kungiyar da ke samar da abinci ta duniya, lokacin da sai ji ci daga cikin sansanin 'yan gudun hijira daga cikin garin. Mrs. Blatman ta ce yanzu kuma wannan shekara kadai miliyan 6.7.
Women and children suffering from severe or moderate acute. Food security is really an important issue for us, for France, and in our Nigeria, and more specifically in the northeast.
Tace masalan karancin abinci abu ne mai matuƙar muhimmanci ga gwamnatin ƙasar Faransa.
For the last 3 years, France financed 28 projects more or less for
Faransa ke nauyin ayyuka daban-daban guda 28 a fadin duniya baki.
War against Ukraine, we realize that, you know, it would have an impact on food prices.
Tace tun a yakin da aka soma na kasar Ukraine, mun fahimci cewa wannan yaki zai haifar da karancin abinci a duniya, zai haifar da. Mr. David Stevenson shine director WAP a Nigeria, wanda ya bayyana cewa
now nutrition in the northeast alone is a big challenge. Estimates that 2 million of the 4.3 million people who are in urgently need of food assistance and nutrition assistance.
Yace karancin abinci mai gina jiki a shirarun musu gabacin Najeriya babban matsala ce. Yace akwai mutum miliyan 2 wanda ke fama da matsalan abinci mai gina jiki a tarayyar Najeriya, cikin mutane miliyan 4.3 da ake da su a kasar. Kuma yanzu haka ana kokarin shiga damuna ne. Kuma a cikin wancan kididdiga ana da mutane 700 da suke fama da matsalan abinci mai gina jiki.
As there's 4.4 million people in the Northeast who need food assistance. Of that amount, World Food Program is going to be supporting 2.1 million people during the lean season scale up. So we're now busy scaling up.
Yace akwai mutum miliyan 4.4 da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya wanda suke bukatan abinci. A cikin wannan shiri, hukumar samar da abinci ta duniya za ta taimaka mutane miliyan 2.1 a lokutan damuna. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya.
Ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare. Hare-haren da suka hada da wani da sanyin safiyar yau Alhamis, wanda sojojin Isra'ila suka ce ya kashe shugaban sashen kula da makaman rukuki a rundunar mayakan jihadin yankin. Hare-haren dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafa kwanaki ana tashin hankali, inda Isra'ila ta kai farmaki a yamma da kogin Jordan, yayin da kuma mayakan Falasɗina suka harba makaman ruka zuwa tsallaken iyaka. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce kasar Masar na kokarin shiga tsakani don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Rikicin da ya yi sanadin mutuwar Falasɗinawa akalla 23 tun daga ranar Talata, ciki har da wasu manyan kwamandojin kungiyar mayakan jihadi 3 da farar hula 10. Prime Ministan kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin da yammacin jiya Laraba cewa babu wani ɗan Isra'ila da ya jakata. A yau Alhamis, shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya amince da cewa ba a samu wani ci gaba ba wajen kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ke faruwa a Myanmar. Ya bayyana hakan ne a ranar ƙarshe ta taron kwanaki biyu na shugabannin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya da aka yi a garin Labuano Bajo da ke kudu maso gabashin tsibirin Flores. Widodo dai shi ne shugaban ƙungiyar mai mambobi 10 a wannan shekarar. Kasar Myanmar ta samu kanta cikin rudani tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin Aung San Suu Kyi wadda aka zaba ta hanyar demokradiyya a watan Fabrairun shekarar 2021.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A arewacin Kamaru al'umma na cikin halin tsoro duba da yadda 'yan Boko Haram suka fara nuna alamun komawa kan aika-aikar da aka fuskanta a baya. Hare-haren da masu tada ƙayar baya ke kaiwa a wannan yanki sun jefa mutane sama da 460 cikin tashin hankali, abinda ake ganin zai iya haddasa ƙarancin abinci da durƙushewar tattalin arziki muddin ba ɗauki ƙwararren matakai ba. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Muhammad Rabi'u Damba.
Bayan sun yi likimo na tsawon wani lokaci tare da shankwanto, 'yan Boko Haram sun yi niyyar kai hari wannan mako cikin garin Gidar da ke sashin Mayoluti ba tare da wani matsala ba. An kama wasu tarin kayan sojoji a wani gida mai zaman kansa. Binciken da kamfanin gendarmerie ta aiwatar ya ba da damar watsi da su.
Suite à un certain nombre d'infractions qui ont été commises ces derniers temps.
Ba shakka da duban wato tabargaza da kuma barna da ake ta haddasa baya-bayan nan. A ƙaramar hukumar Mayoluti shi ne muka zuwatsa wato 'yan leƙen asiri ko ina da ina a cikin wannan ƙaramar hukumar. Muka samu wato labarin cewa akwai wata gida da take nan a cikin wato gidar wanda kuma take dauke da makaman yaƙi masu ɗumbun yawa.
Ce travail, cette compagnie est immédiatement descendue sur le terrain.
Wannan aiki dai ya yi nasarar kwace harsashi fiye da 1,000, gernati, rigunan harsashi, tufafin soji da wasu sauran kayan aikin soja. Wanda gano su a wannan gidan ya sanya ayar tambaya.
Il faut se dire que
makaman yaƙi da aka samu a wannan gida wanda ake da niyyar zuwa a yi barna na inna naha a wannan yanki, sa'annan kuma ba wata wannan kafin ma mu ainihin gudanar da bincike domin gano asalin masu waɗannan makaman. Daga gani dai mutum ya gani wato babu tambaya, kasan abu ne na mutane da suke da ainihin aikata ta'addanci.
Haɗin kai tsakanin jama'a da jami'an tsaro ya kasance silar cin nasarar wannan aiki. Za a gudanar da bincike don gano asalin waɗannan kayan da kuma ainihin manufar waɗannan mutane. Mahukuntar ƙasan sun sanya hanyoyi da suka dace domin samun nasarar wannan aiki. A baya-bayan nan, ƙasar Kamaru ta zama cibiyar safarar makaman yaƙi a cewar jami'an tsaro, duba da yanda batun tsaro yake ƙara taɓarɓarewa. A cikin wannan yanayin, rundunar gendarma ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin Janar Lubazar ta yanke shawarar yin yaƙi da ƙungiyar Boko Haram har sai an da ƙarfinta ya ƙare, domin ba da damar zirga-zirgar mutane da kuma kayayyaki a wannan yanki na ƙasa. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan gaunar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u. Masu sauraro, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 5 ga watan Mayu na kowace shekara a matsayin ranar mata masu karbar haihuwa da aka fi sani da ungozoma, don jinjina musu da kuma fito da sabbin dabaru na kula da mata masu juna biyu da ma jariransu tun kafin haihuwa har izuwa haihuwar. Taken ranar a wannan shekarar shine sake aiki tare bisa hujja da kuma zahiri. Bisa ga haka ne shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji matsayin wannan rana ga mata masu karbar haihuwa da kuma irin kalubalen da suke fuskanta wajen gudanar da aikin nasu da ma sauran wasu bayanai dangane da aikin. Daga bakin Fatima Bako da ke karbar haihuwa a asibitin mata da yara da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Fatima Bako sunana, ni Sash Farm ce a likita uwar danta na garin Maradi. To a cikin al'umma Sash Farm dai kowa ya santa. Sash Farm ita ce ke kula da mace tun lokacin da in fara ma tun lokacin ta ɗauki ciki. Ita ke bin cikin nan sau da ƙafa. Ha akai rana aihuwa naƙuda duk Sash Farm ce take biye sau da kafa da mace mai naƙuda, har yaro yazo a kula da jariri nan da uwar shi. Bayan ma an yi aihuwar, uwar ta koma gida, ko in yaro yana da wata matsala ko kuma uwar ma tana da matsala, likita za a tahiya duk da Sash Farm ce. Kenan Sash Farm tana kula da uwa da yaro. Yanzu abin da mun ka tsara na wannan shekara, wannan sallah dan mu nuna farin ciki mu kira lalle ranar sallah mu ce yau, shine ana kula da lahiyar mata, mine da lahiyar mata a diba, ana dibi lahiyar bakin ma'aihuwa dan saboda a gani in babu alamun harka kansa kinan da ake ciya. Tunda kun san kansa in abu in ciwo ya kai inda ya kai ko ana son a yi magani, wani lokaci ba yi abin da za a yi. A lokacin an ka fara tun yanzu aka diba, in an haga ma akwai alamomin shi, an san akwai matakin da za a ɗauka ka abu yayi nisa. Bayan bakin ma'aihuwa kuma da nono, duk kun san kansa akwai bakin ma'aihuwa akwai na nono, shi ma ana dibawa. To lalle sai in ce mata sun amsa kira, tun da kan mu fara sayar muka sa an kai sanarwa cikin ungwannai, kenan mata an musu sanarwa. Yanzu ma nan da muke, yanzu mata suna nan, yanzu za mu je mu fara aiki. To mu dai matsaloli suna da dama imar haɗi, amma zan cakuro kaɗan. Yanzu kun ga kama mace in tana da ciki, balle in cikin fara ne su cikin ƙauyuka, ana gargaɗi kullum a ta yi awon ciki. Tunda in mace tana da juna biyu, in ba ta yi awon ciki ba, in akwai wata matsala ba iya sani. Haka in mace ta zo awon ciki daga an ga matsala, sai a ɗauki mataki. Aihuwa kuma ana cewa aihuwa gida a daina ta, a san ka aihuwa likita. Dan inda wata matsala sai kuma mace ta aihu cikin ɗaki, matsala ta samu yana a ce a kwasa a kai likita. In an kai likita, yana yiwa matsalar nan ba abin da ake iya cin kanta bane, yanzu take yanki. Haka in mace tana cikin likita tana wurin aihuwa, daga an ga wani abu zai faruwa, nan da na sai a ɗauki mataki, ba sai an ɓata lokaci ba. Wani bangare sai mu ce mata ko an musu magana ba su kama zancen nan, gaskiya sai su ce haka ba, dan shine kullum muke kira muke baya gare su, in an samu juna biyu a tai awo a aihu likita, a tai kuma awon jarare dan su samu shaushawun nan tasu. Kun gani duk gargadin da muke mata ne wannan, kuma maganin hutu a zan doka dan wanga yaro an aihe shi, kan yace a samu wani juna biyu, yaro wanga da aka aihuwa ya warware, ma'aihuwa ta huta, jikin uwa ya komo mata. To ni gargadin da nake badawa, ya kamata duk zancen da muke a sa maza ciki. Tun da wani lokaci yanzu kamar ɗauki misali, mace in tana da ciki, in ta ce mai gida za ta tahiya wurin awo, sai ka ga mai gida ya zaburo ya ce bai zuwa, macen ba ta zuwa ko bai da kuɗin zuwa, zai ba ta tahiya wurin awon nan. A lokacin waɗansu abubuwa duk ba harkar kuɗi ba ne. Iyaka kai namiji ka ba da goman bayanka, ka ba mace ƴanci ta tahi likita, ta tahi awo. Kun ga dai shine muke cewa in ana yi, ya kamata maza su ma su ba da goyon bayansu, su ba da haɗin kansu.
To madalla, kowace irin alaƙa ke tsakanin mata masu zuwa asibiti da kuma ungozoma ga ra'ayoyin wasu mata a jihar Maradi.
Wallahi suna tarban mu da mutunci, tsaranin jin dadi da muke na tarban da suke mamu na awu. Awu muke zuwa yanzu mun da haihuwa wurin su. Gaskiya suna tarare mu tsakani da Allah. Muna zuwa nuri amma da muka ga tarban su yana yi muka koma can wuriran, suna taririyan mu gaskiya. Suna taririyan masu tukunna wajen haihuwa. To sai ne mu ce musu Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya kara wasu fahimta. Kuma Allah ba su ikon tarban kowa da kowa cikin mutunci.
Suna na Nafisa. Gaskiya ni dai tunda nake ta haihuwa ban taba samun wata matsala ba. Ko ba haka ba ina samun tarabe mai kyau. Wannan ba amana hada ba warata. Wallahi ina samun tarbiyya mai kyau sosai. Ina haduwa da na kwarai. Haihuwa ta uku. Abinda za ni tuwa sai dai in ce musu na gode, Allah ya saka musu da alheri. Allah kara ilimi. Mun gode kwarai kwarai. Ina samun tarbiyya mai kyau ina ta likita haihuwa.
Sunana Zara. Malamu da su wa'annan mata wasu in ka ta haihuwa suna karrama ka su maka tarban kwarai. Wasu kuma sai su ta warar ka a bar mai naƙuda cikin ɗaki. Tana muguzu sana ƙari ka te kai kwance ka haye gari ko matala kai ta kwana kuma amma mata a bar mu da wahala ko ina akwai su ba likita guda ba abin dace ni kuma Allah ya ce ka game da na kware kana gamuwa da na kware kuma Allah bai ce ba a game da na kwaren ba a gamuwa da na kwara mu dai fatan mu a ja masa kunnuwa masu waran mutanen nan masu haucina su masu haucina mu mata kuma masu karrama mu Allah ya kara masa karhin karrama mu mata kuma wa'annan masu wati masu wati waran mata a masa magana dan Allah da Annabi su bari.
Assalamu alaikum. Sunana Zainab Sani. To likitoci dai mu dai tsakanin mu da su sai dai mu ce mun gode saboda muna kallon su masu Allah na da taimako suna taimakon al'umma domin Allah tunda dai in suka je in muka je Allah na taimaka tana taimaka tana mu matarbi na karamci mun gode gaskiya ba mu samu matsala asali ma an mun je tsakanin mu da su mata mu mata sai dai wasa da mutunci domin Allah ba mu samu matsala komi mun gode wallahi muna samun tarbe na karamci batan da zanu musu sai dai in ce muna godiya Allah ya tsare ubangiji Allah ya kara basira da ilimi Allah sa a wanye lahiya kulle musulmi duka likitoci inda suke na duniya baki daya
assalamu alaikum mata mashabata ban masu abin ga karba haihuwa mu yanzu mun bar haihuwa shin shi amma muna kai yara muna gani abin da ba mu tausai na Allah da Annabi haihuwa da tiye da yamatan yamatan su bari masu kuma amsan Allah ya masa albarka kun mun kai mu wurin haihuwa alhamdulillah wasu in ka gansu tausai abin da su histe ma tsohuwa ko ma duk abin da ke ne sai ce kawo amma wanda ka taimaka ka bai ka leka dan koma ta ina kuma kan ta faro haihuwa a ware mu an ware mu naƙuda an ware mu yar tsaro ba mu jin dadi amma wasu in suka je komi histe tsohuwa amshina zuwa kai a kawo ka a kawo warwaro a bata kuma gashi ki zurdu amma wani sai da ka leka masa a koroka tabbilan mu abinda suke su bari tiyan iya mace din iya mace ne in baka in sun gama haihuwa ma su gama ba diyan su na na koji kokin su in aka suka je wani aka masa ba su jin dadi su bari su kuma wanda suke ake maraba da mu Allah ya masa albarka
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muke magana kan ranar mata masu karbar haihuwa a Najeriya kuma hukumar UNFPA ta nuna akwai karancin ungozoma a kasar inda ta ce domin rufa gibin karancin ungozoma nan da shekarar 2030 kasar na bukatar ungozoma a kalla 70,000 hakan ya fito ne a cikin wata sanarwa da babban daraktan hukumar Dr. Natalia Kanem ta fitar na bikin ranar ungozoma ta duniya ta ce illar rashin samun kwararrun ungozoma abu ne mai ban tsoro kuma yana ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin da za a rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai to da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai ni Hawwa Umar jagorar shirin nake muku fatan alheri
to a gaida Hawwa Umar da kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email
Sakon na farko na cewa shugaban kasa mai barin gado wato Buhari yanzu ta kara tabbata kai ba mai son ci gaban kasar mu bane, duba da yanda kake ta ciyo wa kasar mu bashi duk da ka san illoli da bashin ke haifarwa. Saboda haka nake kira ga ƴan majalisar dattawan Najeriya, kada ku bari Buhari ya kara kashe kasar mu da bashi. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiru Unguwar Tudu, suka ce mahukuntan Najeriya ya kamata ku shawo kan yadda hatsarin kwale-kwale ya zama ruwan dare sakamakon yin lodi fiye da kima da amfani da tsofaffin kwale-kwale. Muna fatan mahukunta za su ɗauki mataki. Allah ya sa mu dace, amin. Wannan sakon ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce tabbas kama tsohon ministan wutar lantarki na Najeriya Sale Mamman da hukumar EFCC ta yi da ake zargi da yin almundahana da dukiyar ƙasa abun ayyaba ne. Allah ya sa hukumar ta yi abin da ya dace domin ya zamo izina ga na gaba, amin. Sako mu na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce ina jajanta ma al'umman jihar Sokoto akan nutsewar kananan yara 15 da kuma bacewar wasu 25 a wani hadarin jirgin ruwa da ya faru. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya ji kansu da rahama, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Salu Isa Fana, ƙaramin hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, ina kira ga shugabannin jam'iyyar APC da ke ƙaramin hukumar Kamba, jihar Kebbi, da su ci gaba da aikin su da suke yi na cin zarafin ma'aikata da ba zabi APC ba, ganin cewa kun samu wata dama. To ko me ke da farko yana da ƙarshe, idan ku ne yau gobe ba ku bane, sai a mayarwa kura aniyarta.
Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke faɗa a Sudan don kawo ƙarshen yaƙin da aka fara a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gaggawa na kwamitin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva, Turk ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i. Na yitar da yadda wasu da basu damu da rayukan jama'a ba da haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasar su ke tada hankali, a cewar Turk. A yau Alhamis, 'yan sanda da 'yan adawar siyasa a Pakistan sun tabbatar da cewa an kama ko kuma ana farautar akasarin shugabannin babbar jam'iyyar ƙasar ta tsohon Prime Minister Imran Khan da ɗaruruwan magoya bayansa. Kaman dai na zaman mayar da martani ga gagarumar zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar a ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar Khan ta PTI game da kaman da aka yi wa madugun jam'iyyar ranar Talata a wajen wata kotu a Islamabad, babban birnin ƙasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce lokaci bai yi ba tukun da dakaransa za su kaddamar da wani gagarumin farmaki da aka daɗe ana tsammani don ƙwato yankunan da sojojin Rasha suka mamaye. Har yanzu muna buƙatar ƙarin lokaci, a cewar Zelensky a wata hira da ya yi da wata kafar yaɗa labaran Birtaniya da aka fidda yau Litinin. Shirye-shiryen farmakin sun haɗa da ba sojojin Ukraine horo daga dakaru abokan hulɗa na ƙasashen yammaci da kuma jigilan makamai da tankokin yaƙi da ma na'urorin kariya ta sama don ƙarfafa dakarun Ukraine.
Tomas Sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Sule Mummuni Barma ke sallama da ku. Sai ku tare mu da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nishar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abubuwan da ke tsonewa al'umma ido a wasu yankunan Najeriya.